Essential. Welcome to tonight's Essential Mix, where our special guests are well into the life of their second album, Rhythm and Stealth. It took a while, but the new single, Swords, is out in early May, and they're taking their awesome sound system back on the road. You can see them at Homelands at the end of May. This, for the next 2 hours, is a very, very special, collectible, and, dare I say, taped, that's a bit naughty, Essential Mix, from Paul Daly and Neil Barnes from Left Field.
Right.
Radio 1's Essential Mix tonight with Left Field. You're listening to The Essential Mix tonight on Radio 1 with Left Field.
Da 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 da
The Essential Mix on Radio 1 tonight, 120 minutes of non-stop back-to-back tunes through till 4 a.m. tonight with Left Field.
fire with your mind thirsty. When I rock, it's something to see.
Something to see, something to see.
You're listening to The Essential Mix on Radio 1 non-stop through till 4 a.m. this morning with Paul Daly and Neil Barnes from Left Field.
Life, kid, suck the box, drink. Yeah. Life, kid, drink from the box, juice, kid, suck. Life, kid, suck the box, drink. Yeah. Bruce Lee. Life, kid, sing from the box, sing from the box, juice from the box, kid, suck. Life, kid, yeah, suck from the box, drink. Bruce Lee. Life, kid, suck from the box, drink from the box, the juice, kid, suck. Life, kid, suck from the box, drink. Yeah. Bruce Lee.
Listening to The Essential Mix tonight on Radio 1 with Left Field.
is a modern world. This is the modern world. This is the modern world.
That's it for tonight's Essential Mix then. Don't try it at home. Kids, many, many thanks to Paul Daly and Neil Barnes of Left Field for a very special appearance. We are not worthy. Full track listing of their mix can be found on the Radio 1 website and in the next edition of practically every music magazine known to man. Next week on the Essential Mix, Paul Van Dyk is live from home, part of Radio 1's One Live in London event. Until next Friday, from me, Pete Tong, see ya.